Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makiri. Ana sauran yan kwanaki kadan ayi zaben rabin wa'adi a Amurka, kuma wannan lokacin ne ake kara samun fargaban cewa Rasha za ta iya sake yin katsalanda a harkan demokradiyyar Amurka daga yanzu har zuwa zaben shugaban kasa a shekarar 2020. Jama'an tsaro da na soji sun nuna damuwa game da aniyar Moscow na haddasa rikici da rarraba tsakanin wato Amurkawa, gani yadda za ta iya yin nasara akan sojin Amurka. Wannan karo ba da harsashi ko kuma muggan makamai ba, amma ta hanyar aikewa da sakonnin Twitter da kuma yada sakonni ta yanar gizo. A cikin dabarun Rasha, tana kokarin neman inda akwai rikici da rarraba tsakanin jama'a Amurka domin ta kara dagula al'amura ta hanyar fadada baza sakonni na raba kan al'ummar. Gabi da sojin Amurka, jama'an sojin ne yanzu da nada sun ce akwai yiwuwar manufar Kremlin ce ta samu tasiri akan sojojin Amurka ta hanyar aikewa da bayanan ƙarya ga sojojin Amurkan, kuma Rasha za ta iya sa sojojin su yanke shawarwari da ita Rashan take so. To sai dai ba iya gano matsayin yadda Rashan ta auna jama'an sojin Amurkan ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce wani mai babban mukami a gwamnatin Saudi Arabia ne ya ba da umarnin kashe dan jaridan nan Jamal Khashoggi. Erdogan ya ce ko kadan ba zai yarda cewa Sarki Salman ne ya ba da umarni a kashe Khashoggi ba. To sai dai kuma bai fito fili karara ya zargi yalima mai jiran gado Muhammad Bin Salman da ba da wannan umarnin ba. An kashe Khashoggi mai sukar lamirin yalima mai jiran gado na Saudiya a kan jaridar Washington Post bayan ya shiga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul a watan da ya gabata domin neman wata takardar da yake da bukata ya auri budurwarsa yar Turkiya. Erdogan ya rubuta cewa alhaki ya ritaya a wuyan kasashen duniya baki daya su zakulo waɗanda suka shirya aikata wannan danyen aikin. Wata tawagar gwamnatin Pakistan ta cimma matsaya da wasu kungiyoyin musulmi akan dakatar da wata gagarumar zanga-zangan kwanaki uku na nuna kalubalantar hukuncin kotun kolin kasar wadda ta saki wata yar Krista da ta yi kalaman sabo ga manzon Allah. A ƙarƙashin wannan yarjejeniyar gwamnati ta amince da daukar do wato matakai na doka ta hana wannan matar ficewa daga kasar, yayin da kuma kotu za ta saurari karar da aka gabatar mata akan wannan hukuncin da ta yanke. Mambobin wata kungiyar Tahrik Labbaik ya Rasulullah sun rufe hanyoyin biranen kasar kuma sun yi arangama da 'yan sanda a cikin dare. A cikin wani hoton bidiyo na wayar salula, wani an ga wani yana cikin masu zanga-zangan kuma yana harbi da wata karamar bindiga. An fara wannan zanga-zangar ne dai da safiyar ranar Laraba bayan kotun kolin kasar ta amince da roƙon Asiya Bibi akan hukuncin da aka yanke mata na aikata laifi. Bibi dai tana huskantar hukuncin kisa ne tun cikin shekarar 2010 karkashin wato dokan nan ta kalaman sabo a Pakistan mai tsarkakiya. Ana shin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan kasar Morocco suna ƙara ƙaruwa da sauran 'yan Afirka suna shiga balaguron nan mai cike da hatsari zuwa ƙasar Spain saboda abinda suka kira taɓarɓarewar rayuwa da kuma ƙuntatawan 'yan siyasa. Gwamnatin Morocco ta karɓi kuɗin turai da ya kai euro miliyan 160 domin yin amfani da sojojin yankinta wurin hana balaguron bakin haure daga kudu da saharan Afirka zuwa turai, lamarin da yake ƙaruwa. Amma yanzu kasar ta wato ta 'yan mutanen kasar Morocco sun ƙaru a cikin bakin haure da suke amfani da kwale-kwale suna ratsawa a tekun Morocco din suna tsallakewa a cikin tekun Bahar Rum. Gwamnatin Morocco ba ta bada alƙaluma akan yawan mutanen ta da suke barin ƙasar ta barauniyar hanya ba. Amma dai jami'an sojin ruwa da suke sintiri sun ce sun ga kwale-kwale da dama suna ratsawa a wani ƙaramin ruwa na Strait al-Gibraltar da ke tsakanin Morocco da Spain, wanda ya cika makil da 'yan Morocco abinda suka ce yana ƙaruwa a cikin wannan lokaci. A cewar gwamnati ta Madrid, bakin haurin ƙasar Morocco 13,000 ne suka isa Spain a cikin watan Agusta, wani adadi da ba a taba samu ba, inji Muhammad Ali, wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da hantsi, kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa yau a cikin shirin, muna ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin da ƙungiyar Site Saver da haɗin gwiwa da wani wakilin al'umma a jihar Bauchi suka yi wajen yi wa masu lalurar ido sama da mutum 300 aiki. Rahotanmu na biyu zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da wani asibiti a jamhuriyar Niger ke yi wajen kawar da cutar tamowa wanda take damun yara ƙanana. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙoƙarin da hukumomin kiwon lafiya a jihar Kano ke yi wajen rage yaduwar cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Rahotonninmu na hudu da na biyar za su yi mana magana ne akan ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa akan yaƙi da cutar polio. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo muku kaɗan daga cikin abin da ya gudana a Maidugurin jihar Borno a lokacin da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaƙi da cututtuka, wato CDC, suka gudanar da taron masu ruwa da tsaki akan yaƙi da cutar polio. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Site Savers da haɗin gwiwa da wani wakilin al'umma a jihar Bauchi sun gudanar da aiki ga mutane sama da 300 masu lalurar ciwon ido. Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da rahoto.
In aka ce damina ta ƙare, to yanayin yakan zo a fara ciwon ido. Ganin haka ya sa sanatan Bauchi ta tsakiya Alhaji Isa Hammami Sau ya ba da daman aiki a ƙananan hukumomi guda shida a mazaɓarsa. Dr. Baba Muhammad shi ne likitan da ya jagoranci aikin idon.
Wakilta a NGO da ake ce Vision Sight Saver, wanda muna da headquarter a Abuja, ɗaya Aba, a kuma Kano. Wannan aiki da muka yi gaskiya mai girma sanata da ya ba mu dama cewa a mutum 3000 wanda za a duba a cancance kenan a duba kowa mutum 3000 a cikin 3000 nan ne zamu gane zamu cire mutum 300 wanda za a mu ba aiki wanda ba sa gani eh mutum 3000 za a duba a cikin su in aka cancance su ne za a ware mutum 300 wanda ba sa gani za a masa aiki
Dr. Baban Muhammad kenan likitan ido na tuntubi wanda aka musu aikin idan
sunana Aishatu Habaka
bai fice kara 3 ba aka ce yana tarife min ido ina dan gani sai aka ce yana tarife to da ya likita shi to kuma wannan wanda ba a taba ba sai ya likice kuma duk gaba daya babu wanda yake da dadi sai dai wahala
sunana Aisha Haruna kafani sau larurin ya dan kwambi dai haka iyayi dan kadan kadan sai kuma bana ne yayyawa
sunana Ibrahim Barde Allah yake iko sa shi haka wannan ciwo aka haife shi da shi sakamakon akwai yayin shi ma wanda Abubakar ina boci na ta iya bashin kokari na abin ya dakata Allah bai ya wannan ba sai da kasan shi komai na ubangiji
Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
yayin da har yanzu ana samun matsalar rashin abinci mai gina wa yara kananan jiki abinda ke haifar da cutar nan ta tamowa a jamhuriyar Niger wani asibiti a arewacin maradin jamhuriyar Niger ya miƙe tsaye wajen fadakar da iyaye irin abincin da za su rinka baiwa ƴaƴansu Shu'aibu Mani na dauke da rahoto
asibitin garungula mai tazara dake dan dama dake jar da koro arewacin maradi kananan yara suna fama da tamuwa wace bata tsananta ba biyo bayan waɗansu cututtuka dake haddabar kananan yara idan aka dauko daga zazzabin cizon sauro zuwa gudanawa ga kananan yaran sabilin yanayin damuna Malam Alkasim Agadi jami'in kiwon lafiya alikita gula shi ya tabbatar da haka
kamar tamuwa an ka dauki tamuwa ai ka san ga haihuwa ya kamata yaro su sha nono ko shi tsantsa har zuwa wata 6 idan ya kai wannan ya kamata kuma a sa mai wani abu cikin jiki wanda zai kara mishi ƙarfi kuma a ci gaba da bashi nono lalle mu tsara cizon sauro mun ce alhamdulillah saboda mun samu tallahi ga magunguna na misalin cizon sauro kuma muna gargadi bisa tsafta kaga banda kiran sauro ma akwai matsaloli kamar haka zawo da yake ya hudu cikin jiha ta Maradi saboda shi ya kawo a gyara mahalli a gyara kuma harkoki wanda ya shahi a kare lahiya bisa cizon sauro muna ba da sakamako nasarar cizon sauro nawa muka samu yaro mai zawo nawa muka samu duk muna badawa kuma bisa cizon sauro ma sai in ce alhamdulillah
da matsalolin da ake fuskanta na karancin magunguna domin tallafawa ga lafiyar kananan yara a yankin Gula Malam Alkasim Agali na asibitin Gula din ya fara bayanin matsalolin da ke fuskanta sannan da jaddada kira ga magabata da ke koli
matsalolin da zai ci kamar yaro daga haihuwa zuwa shekara 5 kinan doka ta hana mu dauki wani abu wanda za mu bashi ba bisa aida ba ka wannan gratitude da son da ake cewa a bada taimako ga wannan mutane muna badawa sai mun samu kudin nan ga mayya mu zo mu sayo magani kenan babu tallahi dole ko a samu matsala watan da muke yi dai bisa huskar tallafa ma yara kankana
Shaibu Mani sashin Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
cutar zazzabin cizon sauro da ake wa lakabi da malaria a turance cuta ce da ta zame ruwan dare ga duniya kusan a iya cewa gidan kowa da shi a Najeriya shin ko a jihar Kano wani irin hubbasa ne hukumomi suka dauka domin rage yaduwar cutar Muhammad Salisu Rabiu ya aika mana da rahoto
ganin yadda cutar zazzabin cizon sauro ke nemowa kusan gidan kowa akwai a jihar Kano kowane mataki ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta dauka don shawo kan matsalar Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ya bayyana irin hoppasa da gwamnatin ta yi na magance matsalar ta cutar zazzabin cizon sauro a wannan damuna
an yi dukkan mai yiwuwa kusan zan iya cewa yadda ake kai kawo da koke-koke a shekarun biyu da suka wuce alhamdulillah wannan karan ba a ji irin wannan koke-koken ba ba a ce babu wannan cutar ba ba a ce kuma bata ta'azzara ba amma kaifinta bai kai na shekarun biyu baya ba saboda mun yi dukkan mai yiwuwa kamar yadda na gaya ma ana amfani da kididdiga ana dubawa so a wannan karan ma an yi haka din mun yi waiwaye a dan tafiya a shekarar da ta wuce sannan muka duba kuma wannan shekarar musamman ma watanni 8 ba daga watan Janairu kawo yanzu mun yi kididdiga. Kamar kididdigar da muka gama akwai wanda muke kan yi yanzu zuwa wajen watan 7 ne a shekarar da ta wuce a kimanin wannan lokacin daga Janairu zuwa wannan lokacin na karshen watan 7 waɗanda suke da wannan zazzabin cizon sauro waɗanda aka ba su magunguna kimanin mutum 446,404 amma a wannan lokacin mutum 442,393
an samu raguwa kenan
wannan samuwar da aka yi na raguwa ya biyo bayan yin meyuwa da ake ta yi yau da gobe a gidajen radio ana fadakarwa ana jan hankali ana fadan yadda za a yi a kare kai sannan kuma gwamnati a dukkanin asibitocinta wani abu da zai baka ma mamaki shine duk da bunkasawar da aka yi a baya a lokacin gwamnati tana duba manya-manyan asibitoci a karamar hukuma guda 17 a kowace karamar hukuma shine ya ba mu asibitoci 748 su ne muke kaiwa magungunan nan na zazzabin cizon sauro da sauran na'urori da ake gwaji da sauran kayayyakin aikin daidai danganci wannan cuta to amma yanzu gwamnati ta yi hoɓɓasa ta bunkasa ta yaukaka abin ya kai ya kawo cewa gabaki ɗaya asibitocin da muke da su a kananan hukumomin nan 44 da muke da su a wannan jiha ta mai albarka ta Kano ba inda ba a kai wayannan magunguna
yanzu idan mai sauraro na jin miki kenan in yana da asibiti kusa da gidansa zai iya zuwa ayi maka gwajin maganin cutar kwayoyin cutar zazzabin cizon sauro kuma a bashi magani kyauta
kwarai kuwa ai zancen nan da muke a yau din nan a safiyar yau din nan a anjima nan da minti 30 akwai motocin da za su kai magunguna ma na wannan watan da kuma wata mai zuwa ma duk sanda za a rarraba magungunan nan na wata biyu ake rabawa to haka ake yi gwamnati tana sayan magungunan nan kuma idan aka kai asibitocin nan amfani da su kyauta ne wajen gwaji kyauta ne wajen kuma in an ga akwai cutar bada magani kyauta ne wajen kariya ta hanyar bada gidan sauro mai magani waɗanda suka san shi da sange kyauta ake bayarwa sannan dadin dadawa akwai hadaka da ake samu na tattalin arzikin kiwon lafiya da wasu hukumomi na duniya da suke yi musamman akwai kamar Global Fund da ake cewa akwai jihohi guda 13 da aka ware a Nigeria ita kanta wanda suka fi ko ina kamarin wannan ciwo Kano na ɗaya daga ciki kuma ana haɗin gwiwa da su ana samar da wannan magunguna amma bayan haka gwamnati tana samar da nata na musamman ana haɗawa da waɗannan ɗin a je a rarraba
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
ranar 24 ga kowace watan Oktoba rana ce da hukumar kula da lafiya ta duniya ta kebe domin fadakarwa a kokarin da ake yi na kawar da cutar polio kwata-kwata daga Nigeria To shin koya ranar da ta kasance a jihar Jigawa? Wakilinmu Halimatu Abdullahi ta aika mana da rahoto akan abin da ya wakana a ranar.
Dr. Shehu Sambo shine babban director a hukumar lafiya matakin farko na jihar.
Jihar Jigawa ba ta kasa a gwiwa irin waɗannan matakai da muke dauka na gangamin yaki da ita cutar polio ko kuma cutar shan inna da ake fada. Kwanan nan muka gama zagaye na wannan gangami kuma a wata mai kamawa za mu sa dangane da wannan rana kuma da take a yau 24 ga watan 10/2008 wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware an ware wasu biki za a ce kusan akwai ma'aikatanmu da suke kananan hukumomi akwai gidajen rediyo irin na al'umma da ake da su an shiga an sake faɗakar da jama'a kan wannan cuta sannan kuma an yi gangamin zagaye na cikin gari har da irin mutanen nan wanda cutar ta da kin ga mutane za su iya lura da irin bunda irin wannan cuta take iya jawowa wato na kashewar kafa ko hannu wanda yakan gurgunta mutum gaba daya
to ko wani hoɓɓasa hukumomi ke yi domin magance matsalar waɗanda har kawo yanzu ke adawa da rigakafin kwayar cutar ta polio Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar
mutanen da suke irin wannan kullun da raguwa suke amma duk da haka mun muna fito da sababbin dabarun tattaunawa kai
tsaye da iyaye a ba su hujja nan su fahimci abin da yake akwai kuma a rinka tauraron korafe-korafen su a lokacin da suka ce su suna da wata bukata. Misali mutum zai ce maka shi ba ba shi gidan sauro ba za a yi marfode ba, a'a ni ba rijiyar garin mu ta daina yi, ni in mun haɗa kanmu ƴan garin mu in ba a gyara mana rijiya ba za a yi mana polio ba. Muna kokari mu wayarwa da mutane kai akan cewa idan ka baka karɓi polio ba kuma baka samu gidan sauro to kai asara guda biyu kenan, dan babu wanda zai so a ce ya haifa gurgu ko mace budurwa ta tashi gurguwa, babu wanda zai so irin wannan.
To ko ta bangaren waɗanda suka samu kawunan su a cikin nakasa sanadiyar kwayar wannan cuta ta polio, ya wannan rana ta zo musu?
Na fuskanci kalubale sosai na wannan cutan da na polio da muke dauke da shi, saboda ko a makaranta kawayena da yawa waɗanda muka taso tare sun riga sun gama makaranta, wasu ma har sun gama jami'a. To ni kira na anan ga iyaye shine da Allah su dinga miƙa ƴaƴan su ana ba su wannan allura na polio.
Yana da muhimmanci ga al'umma su tabbatar cewa sun kokari wajen ganin cewa sun rungumi wannan al'amari na kawar da wannan cuta, ganin cewa a baya mun samu wannan matsaloli gashi mun tsinci kanmu a cikin tsaka mai wuya, ganin cewa ba mu fita daga wannan matsala ba. To muna fatan wanda suke da ƴaƴa za su yi kura su karɓi wannan rigakafi domin kawar da wannan cuta baki ɗaya.
Wasu daga cikin waɗanda suka samu nakasa sanadin kwayar cutar ta polio kenan a jihar Jigawa, Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya, waɗanda cutar polio ta nakasa ba bar su a baya ba wajen bada nasu gudunmawa a yaƙi da cutar na polio. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Malam Usman Muhammad Nagogo na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mutanen da cutar ta polio ta yi ma illa a jikinsu a nan jihar Naija. Ya ce duk da yake hukumomin jihar ba su ce musu komai ba akan wannan rana a wannan shekara game da yaƙi da cutar ta shan inna, amma suna ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin yin rigakafin cutar ta shan inna kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani.
100% mun ma taɓa halartar taro a Abuja akan wannan magana, kuma an naɗa mu mu zama wakilai na Abuja a jihohinmu. Mun kai akwai wani gida da muka taɓa shiga muka yi gwagwagwa da su, amma Allah da ikonsa mu da muke nakasassun ne muka samu nasara. Yadda muka gaya musu magana suka miƙa wuya suka ba da ƴaƴansu aka yi musu wannan allurar polio. Akan cewar su ba su yadda ba wannan alluran, ai yana kashe garkuwar ɗan namiji ba za a samu haihuwa ba da sauransu. Mu kuma sai muka iya gaya musu wai saboda Allah za mu iya yarda da cewar mutum na iya hana Ubangiji yin abin da shi ya tashi yi? Bai yiwuwa in muka yi haka kuma mun yi tarayya da Allah. Abin da duk Allah yake so zai yi abin da zai yi, abin da kuma duk ba zai ba ba misali to wani tilas ya yi. To saboda haka sai muka shawo kan wannan bawan Allah ya ba da yaransa duka aka yi musu allura. Mu ma kowane lokaci kuma muka samu taro mukan faɗakar da mutanenmu don Allah so ne sanci masu ikirarin cewa maganan polio akwai wani guba a ciki. In ma akwai polio, in ma akwai wani guba, ruda suka kirkira abin su suka sani mu ba mu sani ba. Abinda kuma kai ka sani, kai imani akan shi, shi Allah zai maka aiki akai.
Malam Usman Nagogo dai ya ce a gaskiyar lamari sun damu akan rashin tuntubar su game da wannan rana.
Mun yi bakin ciki sosai domin za mu iya cewa mu ne ma abin the victim, mu ne abin ya shafa. Ashe kenan ko muna da gudunmawa wanda za mu iya badawa. Kaga kiranmu da ba a yi ba, kusan in ce gwamnati ma ta rashe wasu abubuwa a cikin wannan abun. Don mu da abin ya shafa akwai hanyoyi da za mu iya gaya ma gwamnati gashi ku yi haka ku yi haka ku yi haka, amma wannan kiran da ba su yi mana dukkanmu ba ya sa sun samu raguwa. Mu a namu mu tunani, saboda Allah muna kuma kira a gare su komin nisa komin kusata, inda duk za a yi wannan irin program su rinka kiran jama'an nakasassu mu suna halartar taron nan.
Malam Usman Nagogo ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mutanen da cutar shan inna ta yi ma illa a jikinsu a nan jihar Naija kenan, a lokacin da yake mani bayani akan mahimmancin ranar yaƙi da cutar shan inna da hukumar lafiya ta duniya ta ware. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Yanzu kuma sai jihar Borno wajen taron masu ruwa da tsaki akan yaƙi da cutar polio da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar. Dr. Babagana Abiso shine darakta mai kula da sashin kare yaduwar cututtuka a hukumar lafiya matakin farko dake jihar Borno. Ya fadawa taron irin kokarin da suke yi na kawo ƙarshen cutar ta polio a jihar Borno.
Anan a Borno muna yin abubuwa da dama domin a samu a ture wannan cutar polio daga Borno State gaba daya. Akwai tsarin da aka yi na bada alluran rigakafi tun daga national zuwa state. Duk lokacin da aka samu wannan lokacin ya zagayo, muna yin wannan campaign din gida-gida ake bi ana bada allura saboda iyaye su fito da yaran su a basu wannan rigakafin shan inna. Sannan kuma akwai abin da ake kira surveillance. Surveillance wato nema ake a ga wannan cutan akwai a cikin mutane a bainar jama'a ko babu. Akwai mutane musamman da muka tura suna nema, suna tambaya gida-gida, suna zuwa garuruka da dama suna tambaya wannan cutan akwai ne ko babu. Wannan ma ɗaya matakin da muka ɗauka. Sannan kuma akwai da taimakon WHO akwai abin da ake kira hard to reach teams. Suma suna zuwa local government gari-gari suna bada wannan alluran ba ma lokacin da aka tsara din ba. Kafin ma lokacin da aka tsara din ya zo ba a zauna ba ana bin gida-gida ana allura da wayannan mutanen. Sannan kuma akwai abubuwa da dama da muke yi. Muna involving traditional leaders suma suna fadakar da mutanen su domin su karbi wannan rigakafi. Saboda a cikin mu akwai waɗanda ba sa karban allurar rigakafi din, ana fadakar da su akan cewa karban yafi alfano. Saboda misali idan ni ina karba wannan rigakafin a gidana, idan makwabcina baya karban wannan rigakafi din matsala ne. Wato idan yaro ɗaya ya kamu da wannan cutan zai yadawa yara da dama fiye da yara 200 suna cikin hadari a wannan community din. Sannan kuma muna involving malaminmu da na limamen juma'a da kuma limamen sangaya da sauransu duka mun fadakar da su, suma suna fadakar da mutane ta hanyar da ya dace.
Dr. Babagana Abisa kenan, daraktan sashin kula da kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko a jihar Borno a yayin taron masu ruwa da tsaki na masu yaƙi da cutar polio. Wani gidan rediyon muryar Amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu. Da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku. Nasiru Yakubu Binnero ke muku fatan a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.